Eh wannan kaji na siye su ne saboda takuta ha. Saboda yara su ma su dan yi walwala, su dara kamar yadda kowanne yara suke darawa. Wannan rana ce ta ranar haihuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, ko in ce ranar suna kamar yadda Hausawa suke cewa. To kuma muna farin ciki da wannan rana, muna farin ciki muna godewa Allah da ya raya mu bisa sunnarsa, kuma muka zama daga cikin masoyansa masu kaunarsa. Allah ya ubangiji ka ba mu albarkacinsa, ka sa muna ɗaya daga cikin waɗanda za su samu cetonsa ranar tsayuwa.
To mai sauraro, kamar yanda ka riga ka ji, a wannan rana ta Alhamis 19 ga watan Rabiu Awwal ta kasance rana ce wadda take ta takuta ha, wadda gwarugwari za a iya cewa kwatankwacin irin wannan rana ce ta sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wadda ta kasance dukkanin irin wannan adu musulmai, musamman ma mu a nan Kano, za ka tarar da al'umar musulmi bil adama a cikin farin ciki da walwala da annashuwa da jin daɗi, har ma ana sababbin ɗinkuna, ana kuma zikirai da ambaton Allah a hannu guda, kuma ana ta yanke-yanken kaji, ana farin ciki da murna, wanda wannan shi ne abinda muke gani a zahiri a cikin duniyar mu ta bil adama, ƴan uwanmu mutane. To amma duba da cewa maiki sallallahu alaihi Allah ya aiko shi ne ga aljanu da mutane, kuma aikensa ya game ko ina, kamar yadda na jima na mai ma suna fadar cewa ita kanta sura mai girma ta cikin alqur'ani quluhi akwai batun aljanu da su ma suka ji kuma suka zo ga ma'aikin, domin dai aikensa ya game har da su gaba daya. Wannan dalili yasa muka so mu zagaye duniyar aljanin su ma, mu ga nasu bangaren shin su ma irin yanda mu mutane muke cikin farin ciki da walwala saboda murnar wannan rana, haka suke kuma su ma yanke-yanken suke yi, suna saka sabon kaya su yi ɗinkuna su zagaya a kaji, ko kuma yaya suke abin. To amma kasancewar mu mutane ba za mu iya shiga duniyar aljanin mu ga ya suke ba, ko kuma mu san yaya suke al'amuran nasu. Don haka sai muka ziyarci masana ilimin aljanin da rufanai, domin dai mu ji shin su ma aljanin yanzu a irin wannan rana a yanzu haka suna can suna ta yanka kaji, ana ta cin nama, ana sa suna sa sababbin ɗinkuna, ko kuma ya abin suke. Suna a matakin farko.
To alhamdulillah, sunana Abdullahi Idris Muhammad, shugaban cibiyar Danfo Dio Islamic Center da ke Dorayi a cikin garin Kano. Kuma alhamdulillah, wato wannan rana na takutuha, wanda yake rana ne na suna na haihuwar ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam, kamar yadda malamai suka sha koyar da mu cewa rana ce ta farin ciki, rana ce ta nishadi, rana ce da kowane musulmi a lokacin faɗin duniya zai yi alfahari da ita. To shi ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam shi annabi ne na sakalayin, wato malan na biyu sakalayini, shi manzo ne na wato nauyaya guda biyu, nauyaya guda biyu na alhamin bil adama da kuma aljanu. Da haka shi kuma a wata aya Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, mun aiko ka ne zuwa ga baki ɗayan al'ummatan duniya baki ɗaya, bashiran wa nadhira, kai albishir kuma kai wa'azi. Da haka ma'aikin Allah annabi ne ga bil adama, annabi ne ga aljanu, manzo ne ga bil adama, manzo ne ga aljanu, manzo ne ma ga dukkanin kafatanin halitta da ke doron ƙasa baki ɗaya. Saboda haka kamar yadda kaga cewa su bil adama mutane kenan, mu muna yanke-yanke, mu saka sabuwar riga, mu yanka raguna, mu shirya walima, mu zilci ƴan uwanmu. Dama ranar mauludi malamai sun ce, akwai wani babban malami da yake cewa ahlan bi yawmil eid ma mislahu min eidin qad halla fil mauludi fihim halla dhuhli, cewa ahlan bi yawmil eid muna marhaban da ranar eid, amma yace ma mislahu min eidin, ba wani eid, ba wata ranar eid da ta kai kutankucin ranar haihuwar ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam. To kaga kenan, ashe babban rana ce, kuma me ma'anar idi? Idi shine biki. Kuma yace ahlan bi yawmil farahi, ko kuma shahrul farahi, shahru zihabat tarhi, muna marhabin da watan farin ciki, watan da bakin ciki ke gushewa. Wannan babban malami shine Shubran Yas radhiyallahu ta'ala anhu. To kaga kenan, ashe rana ce ta farin ciki, rana ce kuma ta idi, wanda ba wata rana da ta kai matsayin wannan rana wajen me, wajen farin ciki da kuma wato ainihin baina nishadi. To aljanu arwahun ne, ba ajisamun bane, ma'ana su ruhi ne, ba gangar jiki bane. Shi kansa Bahaushe yakan ce iskokai, ko yace rauhanai ko yace wanda ba a gani saboda su ba su da gangan jiki dan haka yanayin suturan mu ba irin yanayin nasu bane hatta yanayin abincin mu ba irin nasu bane hasali ma ya tabbata cewa sai mun ci mun rage fadalati bani adama shi suke ci dabbobin mu idan sun ci harawa sun rage wannan fadalat na dabbobi na bani adama shi dabbobin su ma suke ci dan haka magana su yanke yanke magana su yanka kaji ko su yanka raguna babu ita amma dai muna yin tarayya da su wajen me wajen kowane irin al'amari dake da alaka da addini muna yin tarayya da su a hawan arfa muna yin tarayyar da su a dawafi muna yin tarayyar da su a makarantu inda ake yin karatu muna yin tarayyar da su a inda ake yin wa'azi da kuma tafsirai amma su suna cin fadalati bani adama abincin da dan adam ya ci rage shi suke ci wannan kuma shi yasa aka shar'anta mana yin bismillah kafin mu ci abinci idan baka yi bismillah ba kafin cin abinci zaka yi tarayya da shedanun aljanu wajen cin wannan abinci
idan zuwa yanzu ya zuwa yanzu kenan duba da yanda ka ambata cewa muna tarayya da su a wajen hawa arfa a wajen zikirai a masallatai da sauran guraren ibadu yanzu wannan ma rana irin ta takuta da ake farin ciki da zikirai da ambatan Allah da maulidai su ma muna nan muna tarayya da su suna yi kenan
su ma suna nan aljanu suna nan suna yin zikiri suna nan suna yin nishadi da biki da farin ciki da ranar haihuwar ma'aikin Allah alaihi salatu kai ba ba ma aljanu ba hatta itatuwa da bishiyoyi da kwaruka da dabbobi dukkanin su suna yin farin ciki da wannan rana na haihuwar ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam amma tambayan kana yanki yankin raguna nake baka amsa cewa ba za su yi wannan ba
to yanzu tunda idan ragowar abincin da dan adam ya rage suke ci yanzu kenan idan muka yanka kaji mu mutane saboda murnar haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to irin wannan dan ragowar kashin da muka rage muka yar kuma da dan ragowar guntun nama da guraren yanka kajin su ma suna nan suna cin ragowar naman mu na kajin maulidi
yawa wannan shi sa ma'aikin Allah alaihi wasallam ya hane mu yace yace kada mu yi istinja'i da kasusuwa misali kashi wanda aka tsotse aka yar na kaza ne na shanu ne na kafafuwa ne na in dai kashi ne to kada mu yi istinja'i me istinja'i shine tsarki mana kada mu katse ba haya da shi kada mu katse fitsari da shi an tambaye ma'aikin Allah yace me yasa yace la'annahu da'amu ihwanukum min aljanna yace ai abincin yan uwanku ne aljanu ai idan kun tsotse kashi kun yar to ya zama abincin aljanu kuma abinda dabbobin ku suka ci na ciyawa da harawa su ma idan sun tattaka shi shine abincin dabbobin aljanu wannan shi sa ba asu da adam yace ya ga wata mace yace kai kun ga wata kyakkyawa kamar aljana kai kun ga wani mai kyau kamar ai aljanu ba kyawa bane ba ai Allah ta'ala ya daukaka bil adama yace wala karamna bani adama mun girmama bil adama mun daukaka shi amma ba inda yace wala karkaram nal jinna wa shayatin mun girmama aljanu kuma mun karrama su babu wannan saboda haka abinda muka ci muka rage shi suke ci abinda muka sha muka rage shi kuma shi suke sha
to yanzu a yanzu kenan mu ma dabbobin mu kajin mu kenan abinda suka ci suka rage na daga gero da tsawa da tsaba da abinda ragunan mu suka ci suka rage waɗanda muka yanka a maulidi su ma su ragunan su za su ci sun ci arzikin maulidin mu
rai da gaske ai hatta ciyawa da harawa da haki da dukkanin dusa da abincin da dabbobin mu ke ci to shi dabbobin suke ci mu kuma abincin da muke ci mu tsotse mu yar a cikin bola mu yar a ƙasa to su kuma shine abincin su kuma shi yasa aka ce kada mu katse ba haya da shi mu dai yaddin kawai
su za su dauka su ci
za su dauka shi abincin su
to me sauraro a taƙaice kenan dangane da yanda al'amuran suke wakana na wannan rana ta takuta a duniyar aljanu da mutane inda muka ji su kansu aljanin suna cin arzikin mu ne bil adama idan muka ci muka rage na wannan maulidi da takuta to shi ma da sai suke amfani haka ma dabbobin su da kajin su abinda kajin mu da dabbobin mu na takuta suka ci suka rage shi suke ci kuma su ma suna can suna farin ciki da murna da wannan rana mai albarka ta haihuwar ma'aiki Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da FM da zamani da fatan Allah ngiji ya sada mu da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ta hanyar koyi da shi a nan duniya da kuma saduwa da shi aljannatul firdausi a ranar gobe kiyama Allah ubangiji ya bamu